لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول الله سبحانه وتعالى الله مقوى مقومي وانده لديكم شني لأمن تيوشي يا حد أمود أقوى أتكمونا مسلاتي أتكمونا أمبوى بعد أن قومي با سيدان sayyidan tunatarwa a karkashin tutar addinin musulunci wanda kuma ƴan uwa suka ba da shawara cewa mu ringa tunatar da junanmu akan abubuwa na hadisai ko kuma na ibada wanda zai zamanto mun gyara ibadan mu gabaki daya to kuma cikin shawarwarin ƴan uwa sai suka gani ya dace mu haro tun daga ƙasa tun daga tushe wato mu sanya wannan littafi na al-arba'un an-nawawiyya wanda littafi ne muhimmi jiddan wanda ya tara hadisai wanda suke da wasu ka'idodi wanda mutum musulmi idan ya same su to kamar ya samu wata foundation ce akan abin da ya shafi shiga cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kan shiga ma cikin addini karanta addini to insha Allah dai karatun namu zai kasance a kowace ranar Laraba tsakanin magariba da isha irin wannan lokaci insha Allah sannan kuma zamu yi ya gwargwado mu gani mun tahi karatun namu da nau'i na karantarwa sannan kuma karkashin kowane hadisi idan muka zo insha Allah kamar yanda muka dauki wannan sharhi na babban malami Abdul Muhsin bin Hamad al-Abbad zan makaranta wanda ya kawo a ƙarshen kowane hadisi ya kawo menene zan mu fa'idantu daga cikin wannan hadisi kenan insha Allah zan yi kokari bayan mun dauki hadisi mun dauki tarjuma bakin hadisin me yake karantarwa sannan kuma mun dauki ma'ana hadisin menene yake karantar da mu ya gurguru sannan kuma zan mu dauki me zan mu fa'idantu daga ƙarshen wannan hadisi kenan insha Allah haka muke fatan karatun namu zai tafi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da yi mana tawfiqi akan fadin daidai kuma kuskure Allah subhanahu wata'ala ya kare mu ya gafarta mana kuma ya shahe shi daga zakatan mu gabaki daya insha Allah babu laifi dangane da shiga littafin wannan na al-arba'in an-nawawiyya ga hinnan musamwani ne shi mai littafi littafin wannan ya shahara da cewa al-arba'in an-nawawiyya an danganta shi da mai littafin wanda ake ce mishi al-imamu an-nawawi shi yasa ake ce mishi arba'in an-nawawiyya wato nan imamu an-nawawi to shi wane ne imamu an-nawawi imamu an-nawawi cikakken sunan shi shine al-imamu al-hafiz muhiddin yahya bin sharfuddin bin mirri abu zakariya Ash-Shafi'i An-Nawawi wato shine sunan shi cikakke Sharfuddin Yahya bin Sharf shine cikakken sunan al-Imam An-Nawawi ana ce mishi al-kunya shi ita ce Abu Zakariya wanda mutumin an aike shi a ƙarya wadda take sunan ta Nawa shi yasa ake danganta shi da An-Nawawi Nawa sunan ƙaryar da aka aike shi wadda take a garin Sham shi yasa ake danganta shi ake ce mishi An-Nawawi kamar mutanen da ya kasance a Hausa ma za ku gani ana dan gari kaza sai a danganta shi da garin nashi to shi shine aka danganta shi da garin su an aike shi hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana da 631 wanda wannan shine sana inda aka aike shi a farkon watan Muharram cikin kwanuka 10 na farkon watan Muharram aka aike Imam An-Nawawi wanda rayuwar shi ya taso tun yana yaro ya kasance Sheikh Yasin bin Yusuf yake cewa ya gani Imam Yahya bin Sharif An-Nawawi ya gane shi a cikin yara idan ya zo wasa suna kyamar shi sai ya tahi yayi hushi saboda kyamar da suke mishi bisa sanyo shi yayi wasa to a lokacin da ya hushin nan ya koma gehe sai ya ganshi yana karatun alqur'ani sai ya shiga ranshi to ya har da ci alqur'ani tun kafin ya kai shekarun da ya balaga Imam Nawawi ya kasance ya karanta littattafai da yawa yana da shekaru ɗan kaɗan kafin ya tashi yi rihla ya tashi zuwa neman ilimi ya tashi ya tafi Sham ya tafi wata makaranta da ake ce mata Darul Hadith al-Mashriqiyya ya tafi neman ilimi a can wanda kuma mun sani adata al'ada ce ta dalibai ko kuma ta malamai magabata wanda idan suka tashi neman ilimi su tsaya a garin su kare sai sun tashi sun huta sun je neman ilimi a waje saboda mene a lokacin sai ta yi akwai wani babban malami a wuri kaza wanda ilimin shi idan ba can ba ka tafi ba ka same shi ba bi khilafin yanzu a zamanin mu zaka gani akwai irin abubuwa na tawasul ijtimai WhatsApp menene duka daga duniya da ko ina kai karatu zai iya zo maka to su can dole ka tashi kai rihla ka tafi dan ka nemi wannan ilimi na wannan malami to a rayuwar Imam Nawawi ya tashi dai cikin rayuwa wacce take da neman ilimi har Imam Zahabi cikin Sirr al-Alamin Nubala yake cewa ya dukufa shi neman ilimi yake lailan manhar dare da wuni kawai shi neman ilimi yake babu abin da yake shagaltar da shi har ake buga misali da shi ya kasance ya kaurace ma barci in ga ganshi yana barci kawai barcin ne ya dauke shi wato ya kaurace ma shi dai yazo ya ce ya kwanta yayi barci a'a ya babu ya kaurace ma wannan sai dai in kawai barci ne yazo mishi ya dauke shi a din da yake yana neman ilimi wannan taskiya ce da kuma yabo daga Imam Zahabi da kuma sauran malaman yanda suka yabe shi akan abin da ya shafi neman ilimi wanda daga cikin littattafai ya buga littattafai da yawa kamar yanda zan mu zo mu gani wannan littafi na 40 na Nawawiya nashi ne sannan bancin shi akwai irin Riyadus Salihin shi ma littafin shi ne sannan akwai babban littafi wanda yayi a bangaren fiqhu wanda Al-Majmu' wanda a bangaren fiqhu ne ba yayi ba littafi kamar shi to shi ma Imam Nawawi yayi shi bancin shi akwai sharhin Sahih Muslim wanda ya samu shi Al-Minhaj shi ma yayi sharhi babba wanda yake na littafin sahih muslim kenan wannan takaitaccen bayani dai game da rayuwar Imam Nawawi sannan Imam Nawawi ya mutu hijira tana 676 wato ya mutu bayan ya dawo daga neman ilimi ya koma kauyen su wanda muka ce shine Nawa bayan yayi wata iguntuwar rishin lahiya Allah subhanahu wataala ya dauki rayuwar shi yana da shekara ya mutu a 676 an aike shi a 631 kenan yana da shekara nawa takriban 45 shekara 45 ya mutu yana da shekara 45 kenan wannan shine ranar da ya mutu yawmul arbi'a min shahri rajab ranar laraba daga watan rajab hijira tana 676 a lokacin yana da shekara 45 kenan wannan shine a takaice a gurguje kuma abin da ya shafi dan takaitaccen tarihin Imam Nawawi babban malami ne wanda sannan kuma abin da ya shafi littafin al-40 an-nawawiyya ba shi kadai ba ya allafa wannan littafi akwai malamai da yawa wanda sun buga littafi wanda sun sa mishi al-40 hadisi a fanni daban-daban akwai irin Imam Ibn Asakir yayi al-40 hadisi yayi shi sannan shi kafin ma a ake Imam Nawawi yazo ibn Asakir kafin Imam Nawawi sannan bancin shi yayi al-40 hadith fil jihad sannan bancin shi akwai wanda Abdurrahman yake cewa shi yayi littafin al-40 hadith fi manazil ummahatil mu'minin wato 40 akan manzila ta uwayen mu'mine wanda suke matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a cikin bancin su akwai al-40 an-nawawiyya fil a'malil mujibatil janna wato hadisai 40 na daga cikin ayyuka wanda idan kai su suke wajabta ma aljanna sannan bancin shi akwai irin 40 hadisi fi fada'il qulub wallahu ahad hadisai 40 wanda suka zo akan falaloli na suratul ikhlas qul huwallahu ahad sannan akwai irin littafin al-40 hadisi fi fadli du'a wa da'i wato hadisi 40 na daga cikin falala addu'a da kuma su masu yin addu'a sannan akwai irin 40 al 40 hadis fi tashihul mu'amala wato hadisi 40 akan gyara mu'amala da tattawai da yawa wanda aka sanya musu al 40 hadis al 40 hadis amma dai nan mu muke so mu gane wanda yafi shahara daga kaji an ce al 40 hadis wanne ka sani shine na Imam An-Nawawi to wannan yana nuna mana wani abu guda biyu zan mace na farko kabuli daga wajen Allah subhanahu wataala sannan me ya kawo shi shine ikhlas mafi yawa ikhlasin Imam An-Nawawi wanda idan muka duba kafa wannan littafin nashi da muka zana idan ka dauki wannan 40 An-Nawawi ya hadisi na farko wani hadisi ne fara da shi innamal a'malu binniyat idan ka dauka riyadus salihin hadisin farko da ya fara da shi innamal a'malu binniyat akwai radatu talibin in ban manta ba shi ma daga ciki to duk da tattaban shi zaka gani hadisi na farko da yake fara akan shi hadisin innamal a'malu binniyat wannan yake nuna mana yana yin abin dan Allah kuma yayi abin dan Allah subhanahu wataala saboda ɗan shekaru duka shekara 45 ce amma irin littattafan da ya buga duniya ta dauke shi yanzu a wani gari ne ko wata ƙasa ce ba aiki da 40 na wuri babu a wata ƙasa ce ba aiki da sharhin sahih muslim al-minhaj babu duk inda kake in kana neman sharhin littafi na sahih muslim kafin yanzu zamanin yanzu akwai wani malami wanda ya mutu kwanan nan a makka yake yayi wani littafi sharhin sahih muslim al-bahr al-muhit wanda ya rasu wanda shi yayi yi istiabi ya kawo abubuwa jiyawa wanda ya dan dara al-minhaj amma kafin shi wannan na Imam An-Nawawi shine top akan sharhin sahih muslim to ka duba riyadus salihin shi ma ina ne zaka gani ba aiki da riyadus salihin idan wannan yake nuna mana muhimmancin yin abu dan Allah subhanahu wataala idan wannan yake nuna mana ga malamai da yawa kafin shi ma sun yi 40 An-Nawawiyya mu ce ba wancan nasu bai karbo ba ko kuma nasu adabul ikhlas akwai karancin ikhlasi a'a mu nuna irin karfin yanda Allah subhanahu wataala ya tsare littafin nashi ya daukaka shi a cikin al'umma ya bar mushi wanda yake sadaka jariya ce wanda mun sani idan mutum ya mutu abubuwa uku ne wanda yake sadakatul jariya ilmun yuntafa'u bihi yana daga ciki ka bar wani ilimi da ake amfani da shi yana daga cikin sadaka jariya matakar kai ikhlasi a cikin wannan aikin naka kina wannan yana nuna mana irin karfin ikhlasi da shi wannan malami na Imam An-Nawawi yayi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba mishi wannan abu kuma ya kai ladan zuwa ga kabarin shi insha Allah kenan a takaice abin da ya shafi wannan sannan kuma zamu shiga kan litafin ba laifi zamu bi kan muqaddima kamalan da take ya tsawaita ta kuma karatun namu zai zama to irin a takaice kenan dai zamu dauki asasiyat daga wasu abu daga cikin muqaddima da malam yayi wanda a farko dai malam da yayi bayan yayi bismillahir rahmanir rahim a cikin littafin nashi sai godiya ga Allah subhanahu wataala da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana daga cikin ladabi na yin na buga littafi ladabi wajen malamai na buga littafi yana daga ciki ka fara da bismillah sannan ka biyo da yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala sannan ka biyo da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan fara da bismillah ya samo asali daga wajen wa daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai tura ma wasu letter zai ce bismillahir rahmanir rahim mu muhammadin abdullahi wa rasuli ila fulan fulan ko kuma ila malik wani kenan wannan yana daga cikin ladabi na buga littafi koda ko zaka buga littafi a gaba kenan kada ka manta na farko kai bismillah sannan ka biyo shi daga goga Allah subhanahu wataala sannan bayan shi ka biyo da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan kuma malam yace amma bayan haka shi ma wannan yana daga cikin ladabi idan kai idan ka sa fasili tsakanin maganar da zakai da kuma can yabo da kai na Allah subhanahu wataala da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam malam ya kawo wani hadisi anan akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hafiwa ala ummati 40 hadisan 40 hadisan min amri din min amri diniha ba'atha Allahu yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha wal umal wal ulama wa fi riwayatin ba'atha Allahu faqihan aliman wa fi riwayatin abi darda وكنت له يوم القيامة شافيا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود قيل له دخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية عبد الله بن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. كنن تنبيه نظمي أكم وانا حديث دمال يكاو يكاو حديثي تيوى النبي صلى الله عليه وسلم يجد وانديك يا يجوى الأمة تا حديثي أربعين ندب تكين الأمرين الدين نسو تو الله سبحانه وتعالى زي تادوش أتاران القيامة ندب تكين ما لمي مسنا واندسك فقها تو أما دي وانا حديثي حديثي نبي إنغان تبا malamai diya sun nuna cewa hadisi ne da'ifi bai inganta ba annabi sallallahu alaihi bai inganta ba daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kinan shi kuma hadisi da'ifi ba aiki da hadisi da yake kamar yanda a karatun mustalahul hadis ake karantarwa cewa hadisi da'ifi bai ruwa ayi aiki da shi sai dai idan ya zamanto da'ifin nashi raunin nashi ba shadidi bane wato ba rauni bane yake mai rauni sosai wannan idan ya zamanto mai rauni sosai ba ai kwata kwata ba ai ba aiki da shi amma in rauni ne kadan sannan ya zamanto akwai wasu ruwaya wanda suka gamu shine ake cewa hadisu idza ta'addada turquhu at-ta'if idza ta'addada turquhu sai ya koma hasan lighayri sannan ya koma kenan za a iya aiki da shi kadan amma shi ma wasu malaman suke gani he a wajen fada'i irin abubuwan da ake kwaitar da mutane su yi na alkhairi na al-unna ayyuka na alkhair kenan wannan hadisi ne da dafi wannan hadisi ne bai inganta ba wanda cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya kiyaye ma la umma ta hadisai 40 na al'amarin addinin su zai zamanto an tada shi daga cikin malamai a cikin ranar tashin alkiyama a wata ruwaya annabi ya ce zai zamanto shafi'i zai zamanto yana da kalgashin cetan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma zai zamanto shahidi a wata ruwaya kuma aka ce za a ce a bude mishi aljanna koyin aljanna ya shiga daga kowace gisu kenan wannan dai hadisi bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama kenan shine da muka so mu yi tambihi akan shi sai kuma bayanai da malam ya kawo akan wannan muqaddima ta shi wanda bayanai ne mai tsawo a takaice dai zan mu fara da hadisi na farko daga cikin wannan littafi na al-arba'in an-nawawiyya kahin muhara akwai sharhin hadisai littattafai wanda malamai suka yi sharhin wannan hadisi na 40 na nawawiya irin Salih bin Usaymin a irin malaman yanzu akwai irin Abdul Karim al-Khudai shi ma yayi sharhin 40 na nawawiya akwai Ibn Daqiq yana da sharhin 40 na nawawiya akwai Ibn Rajab wanda shi ya ƙara ma hadisai 50 ya ƙara hadisai guda 8 suka cika 50 ya yi musu sharhi a mujalladi wanda yake babbai sa mishi Jami'ul Ulum wal Hikam da sharhi shuruh da yawa ne akwai sharhi fiye da 40 na wannan littafin na 40 na nawawiya shine yake nuna mana kenan kabuli daga wajen Allah subhanahu wataala da yima wannan malami akan rubuce-rubucen shi dai kenan hadisi na farko insha Allah zan mataki malam yace al-hadisul awwal hadisi na farko عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه rawahu imamul muhaddithin imamul muhaddithin wato wannan hadisi na farko da malam ya kawo mana yana mana bayani akan niyya sannan kuma hadisi ne wanda yake hadisi babba wanda malamai imamu shafi'i in ban manta ba yake cewa wannan hadisin shi kadai yana iya shiga babe 70 na fiqh babe wanda kana iya kai aiki da wannan hadisi zaka iya sa shi cikin babe guda 70 Imam Shafi'i yake cewa saboda hadisi ne wanda yake nuna mana usulin aiki wanda kwata-kwata kamar yanda zan mu gani idan aikin ka ya zamanto bakka da kan aikin ka ya zamanto wannan hadisin baka yi ba aiki da shi ko kuma ya zamanto niyyarka baka sanya ta ba karkashin irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta to zai zamanto aikin ka ba karbabbe ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala hadisi daga amirul mu'minin wane ne amirul mu'minin shine Umar bin Khattab abi Hafs baban Hafs, Umar dan Khattab, Umar dan Khattab. Ana ce mishi Amirul Mu'minin saboda zamanin khalifa, shine khalifa na Abu Bakar. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mutu, khalifa annabi shine Abu Bakar. To Abu Bakar da ya mutu, sai Umar shi ya zama to shine khalifan Abu Bakar. To yana daga cikin malamai suka ce abin da yasa aka juyi minal mustahsan ya zamanto normalman ya zamanto an ce mishi khalifa, khalifa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, khalifan khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda shine khalifa Abu Bakar shi ya dora. To sai ya koma Amirul Mu'minin saboda mine, saboda malamai suka ce a'a yanzu in ya zamanto ana bin shi khalifa khalifa khalifa, sai ya zamanto to bayan shi ma wani in yazo khalifa ne sai an ƙara guda kinan khalifa 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 Rasulullah. In an zo wani bayan shi shima ya goma khalifa khalifa khalifa, sai ya kai lokacin da lisan zai wahala, ai ai ta khalifa 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 kahin a kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsau. Amma dai sai ya zamanto an dora mishi Amirul Mu'minin, kinan shi shine shugaban duka mummune, wanda kinan wannan yana daga cikin isalin sunan shi yanda aka dora ma Umar bin Khattab sunan wannan na Amirul Mu'minin. Shine Abi Hafs, Umar dan Khattab, Umar dan Khattab ya da Allah ta tabbata gare shi, wanda mun san Umar yana daga cikin gwaraza a jahiliya, yana daga cikin gwaraza a kuma lokacin musulunci. Kafin ya shiga musulunci yana daga cikin gwarzo na cikin Qurayshawa, wanda idan a wuri aka ce Umar yana nan, to kai duk wani wanda kake tantirancin ka kadan ne to daban ne kafin ya shigo musulunci. Sannan da ya shigo musulunci ma haka ba wasa, wanda muna daga cikin yana daga cikin manakibin shi Umar dan Khattab. Lokacin da za a yi hijira, kowa in zai hijira daga Makka ya zo Madina, yana labalabe sai ya bari irin asuba ta yi ko can cikin dare ya huta. Misali a ce Madina tana nan arewa, ya huta ya yi gusul kamar zakka sai wani gari tukun ka kewayo. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da su huta hatta da su da suka huta, ai sauya hanya su kai, ba hanyar Madina ba suka dauka kanta. To Umar dan Khattab saboda gwarzantaka da ya tashi zuwa yi gindin Ka'aba, he da manyan Qurayshawa ya tsira su, ya ce musu to naga kowa idan zai tayi Madina yana labalabe, to ni zan tayi Madina, zan tayi Madina wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda yake so matar shi ta shiga ta Ka'aba, wanda yake so uwar shi ta zamanto tayi asara shi, to ya tarbe shi, sun san ba wanda zai tarbe shi. Haka yin gai musu ya fita ya kama hanyar Madina. Wato yana daga cikin gwarzantaka shi, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a da shi da Umar da Rasubi ne, ya roki Allah subhanahu wata'ala ya sanya ya arzuta addinin musulunci da ɗaya daga cikin wannan Umarai. Sai Umar dan Khattab Allah subhanahu wata'ala ya shirye da shi ya shigo addinin musulunci, wanda a ciki yana da munafiki sosai. Yayi khalifanci bayan Abu Bakar shekara 10, wanda daga ƙarshe Abu Lu'lu'ul Majusi yazo yana cikin sallah asuba, yana cikin sallah asuba ya soke shi da wuka, ya soke shi da wuka. Bayan an kai shi gida yayi wasu kwana biyu ya rasu. To wannan shine kenan takaice kamar tarihin Umar da kuma wasu daga cikin falalai shi a cikin addini. Yana daga cikin kuma falalai shi yana da muwafaqat, yana muwafaqa da Alqur'ani. Umar sai ya zo a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ayi kaza, yace ka kaza za a yi, kuma Allah ya sauko wahayi akan ra'ayin da Umar yake. Da yawa har malamai sun buga littafi suka sa musu muwafaqatu Umar bin Khattab, wato yanda Umar dan Khattab yayi muwafaqa da abinda Alqur'ani ya sauko. Kenan wannan yana daga cikin fadalar shi a cikin musulunci, kuma yana daga cikin khulafa'ur rashidin, wanda tun a rayuwarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu al-bushr da al-janna, cikin asharul mubashirin ya musu, haka kuma da sura hadisai wanda suka tabbata. Shine ya rawaito hadisin wannan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji ma'aikin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyat, kusan da cewa kadai ayyuka suna inganta ne tare da niyya. Wato ayyukan mutum ba su karbuwa sai da niyya, ayyukan mutum ba su zamantowa ingantattu sai da niyya. Shine wannan kenan kalmar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi jizan lafz ma kasratul ma'ani, wato zai yi magana alƙarama amma ma'anarta da yawa ce. Annabi ya ce innamal a'malu binniyat, kusan da cewa dukkan wani aiki da zaka yi ba zai tabbata ba, ba zaka samu ya zamanto makubuli a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai da niyya. Micece niyya? Niyya ita ce ka zamanto ka yi kasadin zuciyarka. Misali, kai ne ka zamanto, malamai suke cewa niyya ita ce abin da yake bambanta mana tsakankanin abin da yake ibada da al'ada, ko kuma abin da yake bambanta mana ibada da ibada ɗin uwarta. Wato abu ibada ne, wannan kuma abu al'ada ne, ba abin da zai bambanta mana da shi sai niyya. Misali, arwalla ce ka zo, mutum ne ya zo ya yi arwalla, da ya bani ya arwalla, eske arwalla shi ta yi. Mutum ne ya zo ya yi wanka na ibada, wankan janaba, ka zo ka yi wanka ba tare da kayan niyya, eske wankan ka yi. Akwai wanka wanda yake alal ikmal kamali, akwai ja'iz. Ja'iz wanda shi ne kana iya zawa kawai ka ɗauki, ka yi niyya ka ɗauki ruwa, misali janaba ta kama ka, ka ɗauki ruwa ka yi niyya ka ɗauki ruwa ka wanke duka jikinka, wankanka ya yi matuƙar ka yi niyya. To wanda ya zo kawai ya ɗauki ruwa ya kwaza ma jikin shi bai yi ba niyya, eske wankan shi ya zamanto ya yi? Kenan bai yi ba. Kenan wannan shi ne ta ke bambanta mana tsakankanin ibada da abin da yake al'ada. Ban sani ba ko an fahimta? Al'ada abin da kake kawai na yau da gobe, bai buƙatar wai sai ka yi mishi wani niyya. Yanzu misali zan tafi gida, ina yi niyya zan ci tuwo, amma in zan ci tuwo kuma na zo na yi wata niyya, akwai lokacin da zan ci tuwo ne kuma Allah ya ballada saboda niyya. Misali, ni ne na zo na zamna na yi niyya zan ci tuwo don in tashi in yi ibada. Misali, zan ci tuwo don in tashi in kama jiki ƙarina ya kama in yi sallah. To wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka lada. Amma kawai yunwa nake ji na zo nake cin tuwo, eske za a ballada? Kenan babu niyya, ba ta ibada ba ce. Kenan wannan yake nuna mana kenan duk wasu abubuwa bai yiwuwa ne su zamanto su karɓaɓɓu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ka yi niyya. Wanda yana daga cikin sharaɗi guda biyu na karɓar aikinka shi ne yi don Allah, kenan niyya, da kuma mutaba'a annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wani aiki ko mun kyawun shi ko mun cewa aiki ne na addinin musulunci kake yi, matuƙar bai gama ba sharaɗi guda biyu wannan na cewa ka yi shi don Allah kuma ka yi shi akan yanda annabi ya karantar, to ba zai karɓu ba wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ka yi shi yanda annabi ya karantar babu niyya, idan ka yi shi ne misali don wannan ya gani, ya gani haka Allah zai ce ma ya gani a ranar lahira ba ka da lada. To na yi shi da niyya don Allah nake yi, amma ba yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba. Ka yi aikin banza, saboda hadisi ya tabbata ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar tashin alkiyama za a gabato da wasu ga su nan sun zo, annabi ya ringa cewa wannan su zo al'umma ta ce, mala'iku su tare su, su ce a'a ba al'umma ka bace ba, saboda sun sake sun sauya, sun baka san ba abin da suka yi bayan ka. Wato sun yi abin, sun kirkira abubuwa sun yi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba annabi bai karantar. Kenan dole kai ka bi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar, shine zaka samu rabo. Kenan shine wani malami Fudail bin Iyad yake cewa al-amal idza kana khalisan wa lam yakun thawaban lam yuqbal. Al-amali aiki idan ya zamanto yi dan Allah ne, kai dan Allah amma ba akan dede ba, ba akan annabi sababbin annabi sallallahu alaihi wasallam kai ba, to ba za a karbe shi ba. Haka kuma idza kana thawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Idan ya zamanto aikin kai shi yanda annabi yace amma baka yi shi ba dan Allah, to shi ma ba za a karba ba. Yace yaushe ne aiki zai karbu? Hatta ya kuna khalisan sawaba, sai ya zamanto yi dan Allah subhanahu wataala, da kuma ayi a karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanan shi ne nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu binniyat. Sannan kuma akwai wata ka'ida malamai suke cewa wanda mutum ka rike ta zata ƙara ƙarfafa maka akan fahimtar wannan niyya. Suka ce dukkan ibada da ta zamanto ghairu maqulatil ma'ana, to tana buƙatar niyya. Me ake ni? Dukkan ibadar da zaka yi ka kasa gane ma'anan me yasa aka ce kai da to kawai he da niyya har wallahi dan ya kace kai Allah kawai na tashi nake wanke hannu gani nan ko na yi wanka ko da wani da sabuli ne wanka in zan yi sallah dole ina zo na yar wallahi kuma da wallahi me ce ce zan zo ne in wanke hannu in kurkure baki in shaka ruwa in wanke wuska in wanke dani ba a wanke ba nake a wanke nake ka kasa hankal to ma'anata to dole tana buƙatar niyya tukun ta zaman to ingantacciya haka sallah sallah ce ka zo kawo gashi nan kai sai kai ruku da dawo dani kai miye bambancin ka da wanda yake gymnastic wanda yake sport niyya to duk abin da ka kasa gane wannan in shi ma'anar shi dan me dan me aka ce in yi wannan yana buƙatar niyya azumi kawai daga al-fajr kallowa Allah ya ce daga al-fajr to dan me ba daga rana ta ko gari ya ware waya a aka ce al-fajr kuma sai rana ta fada sai ta fada daga ta fada nan ka kakkaci kakkasha kakkaje ma iyalinka a wannan lokacin wannan yan tarbale to ma'anar shi to shine malamai suka ce dukkan ibada ta zamanto ma'anarta ghair maqula yani ka kasa gane ma'anarta to wannan dole tana buƙatar niyya kinan duk abin da ka gani addini ya ce kana buƙatar wannan ishi kinan kana buƙatar niyya kinan wannan yake nuna mana bambanci da al'ada yanzu misali akwai abubuwa na al'ada wanda na shari'a misali yanzu zaka biya bashi eske bashi sai kai niyya zamme da maka bashin ka bai buƙata kaga ni ko amma kuma haƙƙi ne wanda dole sai ka biya kaga wannan haƙƙi ne na wani ka amsa dole sai ka biya mushi wannan bai buƙatar niyya akwai abubuwa da yawa wanda suke bambanta ma mana niyya da abin da ya shafi al'ada kenan dai niyya ita ce kuma mahallin ta azuciya bai halatta ya zama to kai talaffuzi da niyya kai lafazin ta dukkan ibada niyya azuciya kake ibada da kake talaffuzi da ita sai ibada da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu shine yanzu zaka ce niyya hajji ko umara wanda zaka ce labbaika allahumma hajjan ko kuma labbaika umara kenan wannan shine annabi yace idan ka zo miƙati zaka yi talaffuzi gashi nan ka zaka dauke yake kiran amma dukkan wata sallah arwalla babu wani ka zo na waitu salat kaza da kaza na waitu wudu na waitu menene duka wannan babu shi niyya a zuciya ne zaka yi kudirin zuciyarka ka so da niyyar ka kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana innamal a'malu binniyat san da cewa kadai ayyuka suna inganta ne sai tare da niyya sannan akwai wata ruwaya wadda ta zo binniya nan ya zo da jami'i binniyat akwai ruwaya da ta zo binniya annabi ya ce wa inna ma li kulli mar'in ma nawa sannan kuma yana daga kowane mutum abin da ya yi niyya wato duk abin da ka yi niyya a kan shi za a ma binaye bai yiwuwa ka zo yin sallah ka yi niyya kai za ka yi magarba sai ka zamanto ishaki ake yi sai ka ce a'a kana cikin sallah ko kuma ka yi da ka ce a'a kawai ka koma isha a'a wacce niyyar ka ta yadda take haka nan take niyyar abin da kai haka nan za a dora maka misali kai ne ka zo shi yasa al'amarin niyya abu ne wanda yake hatsiri jiddin wani yake bada misali yake cewa hatta da yanzu misali ka dauki kwalba misali irin ta wani giya ko kuma wani abu ka dauka haka kana sha kana ka yi niyya kamar su ce kake kamar giya ce kake sha to za a dora ma irin ka sha giya yana daga cikin misalin da muke badawa wani ne aka darma mishi arme da wata mata da aka musu arme ba su san juna ba sai suka gamu a aikor suka yi har suka yi lalata an darma mishi arme matar shi ce an darma mishi arme matar shi ce bai san ita ba ce ya gamu da ita suka gamu suka yi ittifaki suka daidaita suka je suka yi zina me suka yi matar shi ce ha ba sani ba ita ce suka yi zina ce suka yi saboda niyyar matar shi ce amma niyyar da suka yi kuma bisan ba ma matar shi ce wasu malamai suka ce kai hatta da misali akan irin wannan matar ka kaje mata amma da niyyar wata ajnabiyya ce kaje ma wata daban ce wanda ba muharrama ka ba matar ka kace kamar misali sunan cike ki da niyyar saboda shi yasa niyya abu ne wanda yake da ƙarfi dan sai ka zo ka yi ta aiki kai kana ganin dan Allah ne kake yi ko kuma kana ga kai aiki ne kake akan daidai kaje lahira ka gani babu komai to sai ka bincika niyyarka, shin wannan abin da nake lalle ina yin shi dan Allah, wannan abin da nake haka ne nayi dan Allah subhanahu wataala, kenan dole mu kula akan abin niyya. Shi yasa annabi yace wa innama li kulli imrin ma nawa, yana daga kowane mutum abin da ya niyya, abin da kai niyya shi zaka samu, abin da ka zo kai niyya dan shi, shi Allah subhanahu wataala zai sanya maka, zai sa maka shi. Kenan shi ne, kenan ya zama to baka samu ba wani abu na aikin da ka aikata sai akan niyyar da kai. In alkhairi kai to alkhairi, in kuma sharri kai sharri zakai. Shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu misali, yake cewa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, duk wanda ya zamanto hijira shi yayi hijira ne saboda Allah ga ma'aikin shi, to hijira shi zata koma saboda Allah da manzon Allah subhanahu wataala. Wato ma'ana shine idan kai hijira da niyyar nayi hijira ne dan Allah, dan Annabi sallallahu alaihi wasallama, to zai zamanto wannan Allah subhanahu wataala zai baka ladan wannan da alkhairai da aka bada na hijira. Menene hijira? Alayaran larabci idan aka ce alhajj ko kuma shine kamar atark, kabar abu, kabar wannan wuri zuwa wannan wuri, shine kai hijira. Shi yasa ake cewa menene ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira a shari'a, kabar gari na kafirci zuwa gari na musulunci shine hijira a shari'ance. Shi yasa lokacin farko wata hijira aka yi a addinin musulunci shine daga Makka zuwa Habasha, hijira farko. To ana yin hijira saboda me? Amma dan addini an takura maka bakka iya kai addinin ka, an takura maka ba a bari kai addinin ka. Misali yanzu a ce la qadar Allah, Allah kai kadarta duk da magarami ina a ce an hana kowa ya fito masallaci ya yi sallah a gida, an tare ba a komi an bar, to wannan hijira da ta wajibi a kan duk wanda yake da ikon yi, wajibi ya tashi ya je inda za a bar shi a yaki. Amma akwai wanda suke fahimta wadda take khati'a, fahimta wadda take ta ba daidai ba, wanda kawai kawai garin nan garin arna ne, ba hana ka ba kai addinin ka garin, kana sallah ka kana zuwa masallaci ka kuyi sallah, kawai garin arna ne kawai na tashi hijira zan, wannan hijira ba ta wuka kanka, mu ba hijira bace ba ma kai. In ka samu ka je fa hasan, ka koma wani waje dan ka ji dadin rayuwa da musulmi fa hasan, amma dai ba hana ka ba kai addinin ka, wannan ba wajibi bane akan ka kai hijira. Idan sai inda aka takura maka bakka iya ka bayyana addinin ka, nan ne zaka tashi ka je ka koma garin da zaka yi addinin ka. Amma in ana an bar ka kai addinin ka komi kana yi, kenan wannan zaka zamna. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake cewa la tanqati wal hijra hatta tanqati wat tauba wa la tanqati wat tauba hatta takhruj ash shams min maghribiha, wato hijra batta yankewa har tashin kiyama, batta yankewa sai lokacin da rana ta huto an ce tuba ya kare, to lokacin ne shi ma hijira ta kare. Har yanzu idan kana garin da ba a barin ka kai addinin ka, to wajibi akan ka ka tashi ka koma garin da za a bar ka kai addini. Kenan duk garin da kake idan ya zama to ba a barin ka kai addini, to ka tashi ka koma garin da za a bar ka kai addini, wannan wajibi ne akan ka matukar ka zama to kana da ikon tafiya. Amma idan baka da iko sai ka yi hakuri, iya gwargwado yanda Allah subhanahu wataala ya baka iko, ko kuma ka yi kokari ka samu yanda zaka bayyana addinin ka, kai addinin ka koda a waye ne. Kenan wannan shine abin da ya shafi hijira. Sannan kuma hijira daga Makka zuwa Madina ita shine ta kare tun lokacin da aka yi fatu Makka, lokacin da aka bude Makka, Makka ta dawo garin musulunci. To daga nan yanzu mutanen Makka ba su ba wanda zai tashi ya ce zai tafi Madina hijira, hijira ta kare tun lokacin Makka ta dawo garin addini, garin musulunci. Kenan babu hijira. Kenan anan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wato duk wanda yayi hijira yayi ta ne saboda Allah, kun ga saboda Allah niyya ta zamanto ta shiga da Annabi sallallahu alaihi wasallama, to zai zamanto yayi hijira ne saboda hidadan shi a wajen Allah subhanahu wataala. To bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu irin hijira mutum ya tashi ya hijira, wasu malamai suke cewa zaka tashi ka je hijira dan ka je ka taimaka a karfafa addinin musulunci. Misali ga wani gari nan, ka je ka kama ka taimaka da kudin ka a yada da hawa
aje a yada a sanantar a karantar da mutane addinin musulunci wannan ma yana daga cikin hijira da Allah subhanahu wataala sai ya baka lada sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha ko li dunya yusibuha a wata ruwaya za ku gani ila dunya wannan kuma ya kawo li dunya yusibuha wanda hijirar shi ta zamanto yayi ta ne dan duniya da yake nihin ya same ta wato kai da ka tashi yin hijira kawai dan ka je ka samu wani albarkacin yin duniya ka kai ta bajan Allah subhanahu wataala kun gani magana mu ta farko niyya ta shigo ikhlasi kenan to fa hijratuhu aw imra'atin yankihuha ko yayi wannan hijiran ne dan wata mace ita ma da yake so ya aure ta kai ne wata ta tashi ta tafi can sai zamanto kai ma ka ce kai ni ma na tattara na yi hijira amma kai ba dan Allah ba kai kawai dan ka je dai ku gama a can ku yi arme to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hijratu ila ma hajara ilai to hijirar shi ta zamanto zuwa ga abin da yayi hijira dan shi idan ta je ta amince ma ku kai arme to da mun dan shi ka sai Allah ba zai baka bayani idan ba ta amince maka ba kuma to kai can dai da wannan in ka ba san balada ka zamanto duka tutar babu kai baka samu ba abinda kaje nema sannan kuma baka samu ba ita wanda kaje nema ka arma kenan wannan anan kuma akwai hadisin da ake nuna akwai wani wanda ake ce mishi Muhajir Ummu Qais wanda malamai suna yin tambihi idan suka zo wannan hadisin cewa ba dalilin shi bane aka sako wannan hadisin akwai wani ana ce mishi Muhajir ana mishi lakabi da Muhajir Ummu Qais wato akwai wata ana ce mata Ummu Qais sai ta yi hijira daga Makka ta zo Madina shi kuma yana santa shi ma hiya taso a cikin safai Abdullahi dan Mas'ud yake cewa suna ce mashi Muhajir Ummu Qais suna ce yayi hijira din saboda Ummu Qais da ya arje ta to amma ba dalilin shi bane ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan hadisin kinan dai anan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zamanto ya hijira ne saboda duniya saboda wani abu na duniya da yake nihin ya samu misali kai ne za a je a yi wani baje koli a wani waje ka tashi kai hijira ka koma can to idan ka je ka samu kasuwar ka ka samu riba to kai da mandan can kaje amma idan kai yawa zaka gani misali wazi da ake akwai wani da ake yin wazin kasa irin a tashi a dorewa shi fa ba dan wazi bai ke zama da radiyon shi me yake cewa last speaker sai mota shi da kasutotin shi da man shi da yazo dan yayi tallashe to kaga wannan in ya dawo in yana zuwa ta zai mene daga wajen wazi yake to in ba kyautata niyyar shi bai wajen wa'azin nazo wajen wa'azi nazo to wannan kawai dai ka zo ka sai da abubuwan da ka zo ka sai da in ka samu ka ci riba ka sai da ka sai in kuma ka zo ne dan ka ji wa'azi kuma ka yi profite to shi ma dai wannan daga niyyar ka daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala kenan dai sai dai mutun yayi tambayi ka ji wata ran za a je da kai wa'azi kuma ka fara kasuwanci ka tattara ka ji niyyar ka kuma ta lalace kai baka samu bala da yin zuwa wajen karatun da aka yi ko kuma ka je baka samu bari ba kasuwa to dai shine aw imra'atin yankihuha ko dan wata mace ita ma da yake nihin ya meta to annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi hijrar shi ta zamanto zuwa ga abinda yayi hijira dai shi wato a cikin wannan hadisin nan ne karshen wannan hadisin sannan kuma daga cikin abubuwan da zan ma dauka a cikin wannan hadisi na farko shine annahu la amala illa bil niyya babu aiki duk wani aiki da zaka yi na addini sai dai da niyya sai da niyya ya karba a wajen Allah subhanahu wataala sannan muka ce da bancin niyyar ma ka zamanto kayi shi akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam matukar bai zamanto ba wannan sharadi guda biyu to aikin ka ba zai zamanto ba karfafe a wajen Allah kayi shi da niyya innamal a'malu bin niyyat innamal a'malu bin niyyat duk wani aiki sai da niyya idan dai aikin da ka san na ibada ne ibada ce zaka ma Allah subhanahu wataala to tana bukatar kai niyya sannan kuma malam yace annal a'malu mu'tabara bi niyyati dukkan wasu ayyuka da zaka yi to ana itibaran ta ne ana daukan ta ne bi hasab dangane da niyyar da kai kamar yadda muka ba da misali ni ne niyya zan yi kaza to abinda nayi niyyar wannan da shi za a dauka yanzu wancan wanda muka ba da yayi iske wata matar shi amma bai san ma matar shi ce suka yi niyyar da zina da mi za a dauka da zina suka yi niyya ita za a dauka shine matar ka ma hatta da matar ka kaje niyyar mata kaje mata da niyyar wata ce ba ita ba malamai suka ce wannan za a dauka da niyyar abin da kai kenan ji abin da ka zamanto ana itibarin shi ne da niyyar ka kasadin inda kai niyyar da kai kudirin da kai azuciyar ka cewa kaza ne to da shi Allah subhanahu wataala zai baka
mi Allah subhanahu wata'ala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi inna Allah la yanzur ila suwarikum wa ila ajsadikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah zukatan mu yake kallo, zukatan mu menene muke shi ke san menene ka kudurta, in wannan bai sani ba, wannan bai sani ba, wannan bai sani ba, to Allah subhanahu wata'ala ya sani kuma shine mai bada sakaye. Kenan dole ka zamanto kana daidaita niyyarka, ya zamanto duk abin da zaka yi da niyya zaka san za a makwante, ba wai da abin da kai a zahiri ba, da abin da kai a zahiri. Me yasa muna ugai? Allah subhanahu wata'ala ya wadai mi suka bayyana imani, suka bayyana gashi na bayyane musulmi ne, musulmi ne. Annabi suratul munafiqun ga dana yu'tu ujubuka ajsamun wa yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum hushubun musannad. Amma dai mene a zuciyarta su na wuce ne, a zuciyarta su babu ba abin da yake bayyana bane ba. Allah subhanahu wataala ya kare mu. Sannan daga cikin abin da zan mu dauka a cikin wannan hadisin cewa lalle dukkan wasu abubuwa da mutun zai yi akan wani aikin shi, to akan gwalgwadan niyyar shi, dukkan abin da zaka yi na aiki to gwalgwadan niyyarka, haka Allah subhanahu wataala zai sakanta ma. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam zan mu dauka irin karantarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam, inda muka ce Allah subhanahu wataala ya bashi jizan lafz, wato annabi sai wani bayani ka dan ku fahimta, shi ma kuna ga zan mu fahimta a cikin wannan hadisi. Wannan hadisin Imam Shafi'i kamar yadda muka gani a baya yace babu 70 ana iya tsashi, shi yasa jiyawa ko malamai zaku gani za su yi littafin su farkon hadisi da suke daukowa, wannan hadisin suke daukowa su danganta ma dan ka gane usulin shi, dan ka gane shi. Shi yasa kuma ana annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya ƙara bayyane maka wai al'amalu bin niyyat, sai baka misali shine yace man faman kana hijratu ila Allahi wa rasulihi fa hijratu ila Allahi wa rasulihi wa man kana hijratu ila dunya aw li dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwaju ba fa hijratu ila ma hajara ilayhi. Yana daga cikin kuma falalar hijira abinda kuma makamanta bin hadi ba, hijira tana zama tawa idan kai hijira tana kankare maka mafi yawa abin da ya gabata lokacin da kai hijira, kamar yadda hadisin Amr bin al-As daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka baka san ba cewa musulunci mutum wani ya shigo musulunci ya hadu ma kabla da kai krista ne ko kuma ba addini ba kake, lokacin da ka musulunta to duka wancan baya dawo, to haka ita ba hijira tana goge maka duk abubuwan da kai na baya. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Sannan kuma yana daga cikin abinda zan mu dauka a cikin wannan hadisin cewa aiki guda sai zamanto ga mutum wane zamanto gashi nan ya same shi, wane bai samu ba. Misali ku ne kuka zo kuka yi sallah tare, ko kuma kuka yi wani aiki na alkhairi sadaka ce, wani ne ya zo ya yi bara sai wane ya zo ya yi sadaka, sai wane ya zo ya yi sadaka, shi niyyar da ya yi ta ne don Allah don ya taimaka mishi ya ba da lafiya. Wane ya zo a'a na ga masallacin nan da mutane ba zan ba da lafiya ni ma ana gani ina sadaka, ka gani ba duka abu guda ne suka yi, abu guda ne muka duna gani suka yi, amma buwa daga niyyar shi, wane ya samu alkhairi a wajen Allah wane bai samu. Kenan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu akan daidaita niyyar mu, kuma ya karba mana ayyukan mu gabaki daya. Anan za mu tsaya kenan insha Allah, abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada, kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shahe shi daga zakatun mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.